Komandan rundunar sojan Najeriya na operation lafiya da ke garin Maiduguri, Major General Ibrahim Attahiru, ya tabbatar da halaka wasu 'yan kungiyar Boko Haram 15 sakamakon yunkurin kai hari a daren Talata ga jami'an soja da ke garin Goza a jihar Borno. Major General Attahiru ya tabbatar da hakan ne lokacin da yake ba manema labarai irin ayyukan da suke gudanarwa na ci gaba da yaki da ake da 'yan kungiyar Boko Haram da akan gudanar duk wata-wata a garin Maiduguri.
Boko Haram elements who are captured to attack our troop location at Goza were dealt a devastating blow by our troops, who killed a team of the Boko Haram terrorists.
Yace wasu 'yan kungiyar Boko Haram da suke kokarin kai hari ga jami'an sojan mu da ke garin Goza sun ji ba dadi saboda yadda muka yi musu, har muka halaka wasu guda 15 daga cikin su, muka kuma kwato wasu makamai masu tsindin yawa daga hannun su tare da wata mota jirar pickup wanda aka hawa mata bindiga irin mai kakkabo jirgin sama kuma wasu kayayyakin fada dai da dama. Dai yanzu haka mun riga da mun kwato su.
More of the activities of the Boko Haram terrorists during the period were currently targeted at civilian IDP camps and remote communities. Total of 19 Boko Haram terrorists were killed in combat, while 18 others were arrested.
Yace mafi yawan aika-aikan waɗannan mahara 'yan kungiyar Boko Haram ɗin ya ja karkata zuwa kan fararen hula, wato 'yan gurin hijira da ke samun mafaka a sansanoni daban-daban.
10 Boko Haram terrorists surrendered to own troops during the year, while 230 Boko Haram terrorists captured were rescued and handed over to various IDP camps.
Yace akwai sai 'yan kungiyar Boko Haram ɗin guda 10 da suka mika kansu da kansu, yayin da kuma suka samu nasarar kwato wasu 230 daga hannun 'yan kungiyar Boko Haram ɗin, wanda kuma suka mika su ga sansanonin 'yan gudun hijira.
Some of the operations led to the killing of two Boko Haram key commanders, Abdul Kawuli and Abubakar Benishek, in a successful operation on the 1st of September 2019 at Alapa.
Major General Attahiru ya ce sun samu nasarar kuma kashe wasu kwamandojin Boko Haram guda biyu da ake kira Abdul Kawuri da kuma Abubakar Benishek a wani aiki da suka yi ranar 1 ga watan Satumba 2017 a wani ƙauyen Alafa da ke ƙaramar hukumar Bama a jihar Borno.
Prominent Boko Haram terrorist commander Baba Ibrahim and two other commanders died after sustaining injuries during the last encounter with our special forces.
Yace sun kuma harbe wani sanannen kwamandan 'yan kungiyar Boko Haram ɗin tare da wasu guda biyu wanda suka mutu daga bisani sakamakon arangama da suka yi da jami'an sojan su a karamar hukumar Magumari da ke jihar Borno. Yace sun kuma kashe wasu 'yan kungiyar Boko Haram ɗin guda biyu akan iyaka tsakanin Najeriya da Kamaru, inda sauran 'yan kungiyar Boko Haram ɗin suka arce.
Regrettably, on 8 of September 2017, six members of the civilian JDF were killed. The persons born improvised explosive device attacked targeted at the IDP camp at Kala.
Yace abin takaici a ranar 8 ga watan Satumban 2017 an kashe wasu mambobin civilian JTF guda 6 sakamakon wani harin kunyar bakin wake da ya kai kan wani sansanonin 'yan gudun hijira da ke garin Gala.
This is worth to mention that 18 of such three Boko Haram terrorists and their collaborators were intercepted.
Yace sakamakon irin yadda muke ci masu da yawa da cikin 'yan kungiyar Boko Haram ɗin sun tarwatse, wasu kuma da suka samu arcewa suna ƙoƙarin shiga sansanin 'yan gudun hijira ne don sajewa da su, amma mun samu nasarar gano guda 18 daga cikin su da ma masu taimaka masu suna nan a hannunmu. Yace rundunar ta kuma kame wanda ake cewa Audu Usman, ɗan shekaru 20 da haihuwa, wanda kuma ke da nakasa, wato ma'ana gurgu ne, a garin Doron Baga, wanda ke kai ma 'yan kungiyar Boko Haram ɗin bayanai, wanda ce za ka gina hannunsu. Yace 'yan kungiyar Boko Haram ɗin na canza salo wajen kai hare-hare, musamman ma wajen amfani da kekuna ko kuma na'urar bidiyo don kai harin kunnar bakin wake. Yace ya kamata jama'a su sa hankali game da irin waɗannan mutane.
Also want to reassure members of the public that troops of operation
Kwamandan operation lafiya dole Major General Ibrahim Attahiru ya kuma tabbatarwa jama'a cewa rundunar su za su ci gaba da duk mai yiwuwa tabbatar da cewa ta maido da zaman lafiya wannan yanki mai ɗaurewa. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.